sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masauraro, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau Asabar 2 ga watan Disamba na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya, za mu gabatar muku da wani rahoto kan yadda Niger take fama da matsalolin sauyin yanayi. Yayin da shugabannin duniya suke ci gaba da muhawara kan yadda za a warware waɗannan matsaloli. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Tarba zai gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku, wanda a yau za mu kawo muku maimaitin shirin da muka gabatar a makon da ya gabata a game da tarihi shugaban sojin da ya jagoranci hamfarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum, Janar Muhammad Chani, sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma dai duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta mutu wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris a yau Asabar ta bayyana manyan manufofin Amurka bayan rikicin Isra'ila da Hamas ya zo ƙarshe, tare da jaddada cewa ya kamata al'ummar Falastinu a Gaza da yammacin kogin Jordan su sake haɗewa a ƙarƙashin hukuma ɗaya. Harris ta halarci tattaunawa da dama a taron sauyin yanayi na COP28 da ake yi a Dubai, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ya maida hankali akan yakin Isra'ila da Hamas. A tattaunawar ta da shugaba Abdul Fattah al-Sisi na Masar, Harris ta ce babu wani abin da zai sa Amurka ta amince da tilastawa Falastinawa su yi ƙaura daga Gaza ko yammacin kogin Jordan da kewayen Gaza, ko kuma sake fasalin iyakokin Gaza, a cewar fadar White House a wata sanarwa. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afku a garin Mindanao da ke kudancin ƙasar Philippines da yammacin yau Asabar, lamarin da ya sanadin ba da umarnin kwashe mutane daga wasu yankuna da kuma gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar Japan saboda gargaɗin guguwar tsunami mai nisan mita 1 ko fiye da haka. Ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasar Philippines ta ce guguwar ka iya afkuwa a tsakiyar dare, wanda zai yi daidai da ƙarfe 4 na yamma a agogon GMT. Hukumar gargaɗin tsunami ta Amurka ta ce za a iya samun guguwar mai kaɗa igiyar ruwa mai nisan mitoci 3 a wasu gabar tekun Philippines. Ma'aikatar labaran Japan NHK ta ce ana sa ran igiyar ruwan tsunami da ta kai mita 1 za ta iya isa gabar tekun kudu maso yammacin ƙasar Japan kimanin mintuna 30 bayan haka, wato da sanyin safiyar Lahadi kenan agogon ƙasar. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa a fadar White House John Kirby ya yi kira a jiya Juma'a ga Majalisar Dokokin Amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar Ukraine kafin ƙarshen wannan wata, wanda idan ba ya haka cikin wannan lokaci ba zai wuya a baiwa Kyiv taimako da take buƙata. Muna buƙatar samar da taimakon cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da ake bata ya yanke ba, in ji Kirby, yana faɗa a wani taron manema labarai. Kirby ya ce Amurka na sa ran Rasha za ta yi ƙoƙarin lalata muhimman gine-ginen makamashin Ukraine a lokacin sanyi kamar yadda ta yi a bara. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya gana da kwamandojin sojojinsa a jiya Juma'a domin tattauna hanyoyin samar da ƙwararren sakamako a shekara mai zuwa a yakin da ƙasa ke yi da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin 'yan Rohingya da ke tafiye-tafiyen kwale-kwale masu haɗari a tekun Andaman don gujewa yunwa da rashin tabbas a sansanoni 'yan gudun hijira na Bangladesh a bana ya zarce adadin bara, kuma yana iya ci gaba da ƙaruwa kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ƙungiyoyin agaji suka shaidawa muryar Amurka. Ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani jirgin ruwa dauke da 'yan kabilar Rohingya 150 ya sauka a yammacin Indonesia da safiyar yau Asabar. Ofishin Amnesty International na Indonesia ya shaidawa muryar Amurka cewa shi ma ya tabbatar da saukan jirgin. wannan ya kai adadin ƴan Rohingya dake tserewa a teku Andaman da kwale-kwale zuwa 3,722 a bana a cewar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNHCR a cikin sanarwar da ta fitar hukumar ta ƴan gudun hijirar ta ce ta kuma samu rahotanni da dama na wasu jiragen ruwa guda biyu masu dauke da fasinjoji 400 ko kuma saboda hakan suna ci gaba da tafiya a cikin tekun Andaman da lalatattun injina tare da bayar da sanarwar neman agajin gaggawa ga kasashen yankin Hukumar UNHCR ta kirga ƴan Rohingya 3,705 waɗanda suka yi yunkurin tafiya ta tekun a cikin baki ɗayan shekarar 2022 lokacin da aka samu matafiya masu tarin yawa tun daga shekarar 2015. A ƙarshe, a jiya Juma'a wata alƙaliyar Amurka ta ce Donald Trump ba shi da kariya daga tuhume-tuhume da ake masa na aikata laifuka a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda ya fatali da yunkurin da jam'iyyar Republican ta yi na yin watsi da ƙarar da ake na zarginsa da yunkurin juya sakamakon zaɓen shekarar 2020. Mai shari'a Tanya Chutkan a birnin Washington ta gano cewa babu wata hujja ta doka da za ta yanke cewa shugabannin Amurka ba za su iya fuskantar tuhume-tuhume da zarar sun sauka daga ƙargar mulki ba. Trump, wanda ke kan gaba a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Republican a shekarar 2024, zai iya ɗaukar ƙara nan take kan hukuncin, wanda zai iya jinkirta shari'a yayin da kotun ɗaukar ƙara ko mai yiwuwa kotun ƙoli ta auna batun. A halin yanzu an shirya fara shari'ar a watan Maris. Hukuncin Chutkan ya sa Trump na gab da fuskantar masu taimakawa shari'a akan zargin da ake yi masa na yin katsalandan a kidayar ƙuri'u da kuma hana majalisa ta tabbatar da shan kayi da ya yi da nasara da ɗan takarar Democrat Joe Biden ya samu.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu sai rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Yayin da ake ci gaba da gudanar da babban taron ƙasa da ƙasa kan sauyin yanayi na COP28 a birnin Dubai. Yanzu wasu jihohin Nijar na fuskantar matsalar kwararowar hamada wadda ke neman lashe wasu garuruwan, to sai dai masana na fatan samun mafita kan matsalolin dumamar yanayi da ke haifar da kwararowar hamadar, musamman ma a ƙasashe masu tasowa irin su Nijar da dai makamantansu. Hamid Mahmud, gare ka.
Kusan kullun hamada na ƙara mamaye filayen noma a wasu yankuna na ƙasar Nijar, musamman ma a jihar Agadez da ke arewacin Nijar, sanadiyar sauyin yanayi da wasu ayyukan bani Adam da ke lalata muhalli, inda yanzu akwai wasu filaye da hamada ta lamushe wanda a latilas manoma suka bar wuraren noman su. Amgar Malam Musa shine shugaban manoman Agadez.
Halin da muke ciki lalle ruwa akwai karancin su sosai, tunda yanzu noman garaken ma sun tatsa. Da kaga meter 7 sai mu samu ruwa. Yanzu kai meter 10 sha wani
Nijar dai tana daga cikin jerin kasashen duniya da ke fama da wannan matsalar ta gusowar hamada, inda wata ƙididdigar ta nunar da cewa kaso guda cikin uku na ƙasar Nijar hamada ne. Matsalolin gusowar hamada na da nasaba da ƙarancin ruwan sama, zaizayar ƙasa, ƙarancin itatuwa da tsananin zafi. Kwalonel Mamma Hamidu, shugaban ma'aikatar da ke yaki da mamayar hamada a jihar Agadez.
Hamada tana shigowa cikin jihar, tana mamayar jihar Agadez da dama. Kun gani karancin, akwai yanda ake cewa karancin ruwa. Ka duba ga yawan zafi, matsalar tana da girma sosai. Shi kenan duk abin da yake gangarwa, ƙasa ce take gangarwa, sai tana mamaye wuraren inda al'umma take neman abin da take ci. Mutane ka gani suna samun matsala, wurin da mutane za su neman abincin su za su samu matsala, wurin zai duk hamada za ta mamaye shi. Kenan in kuma canjin yanayi ya bunƙasa cikin jiha, ka gani akwai matsala ga al'umma da zaman su ma na yau da kullum za su samu matsala sosai.
Sauyin yanayi dai yana shafar al'umma sosai, ta yadda yake dakushe kokarin da kasashe ke yi a fannin cigaban su, inda masu nazari ke cewa matsalar ka iya ta'azzara talauci muddin ba a ɗauki matakai ƙwarara a kasashe masu tasowa kamar Nijar. In ji kanar Sani Ado, wanda masanin sauyin yanayi ne a Nijar.
A Nijar an ɗauki matakai da yawa, ko ba a Nijar kaɗai ba, a duniya an ɗauki matakai da yawa, sai dai ba a ƙaras da matakan da aka ɗauka. Ko mi ba tsaya ai aiki wanda suke daukan alƙawari su ba masu hannun da shudi duk sa cika alƙawarin su kullum muna kusa muna sai wuri guda su ba sa cika alƙawarin su mu ko mun karkar hakuri da abin su
yanzu haka dai manyan kasashen duniya da ke halartar babban taro na sauyi yanayi na COP28 da aka faro a Dubai sun samar da wani asusu na musamman da manyan kasashe za su rinka zubawa don taimaka wa kananan kasashen da matsalar da ba su suka samar ba ta fi shafa Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifayin.
Dore kai wa kanka ta nadi dan uwa ki ne. Dore na nan karshe. Aha. Ya kaga ta duhu kalle gawanka amma kar ka san ya ake na wani. Duniya ha ta Fahama me kake ne ma ne a duniya har kake da abin ka duka kake je wani dan kai kudi shako hosara guda to mulki fada dama
madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta na Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum wannan gidan rido mai albarka dan Allah muna son a ba mu tarihin dan damban duniyar nan mai Tyson shin ya mutu ne ko yana raye mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa idan mai tambayar Alhaji Umar Horeba Gashuwa na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Batikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
sunansa ne yanka Michael Gerald Tyson kuma an haife shi ne ranar 30 ga watan Yuni na shekara ta 1960 da shi a Brooklyn New York a Amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma Mike Tyson Allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi dan haka ya zamana tun yana dan matashin sama yake lallasa tsararrakin sa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa
to da ta yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya kunci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake
to yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayin sa kusan muna iya cewa shine coachin sa kenan na ko wanda ya ta dora shi akan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da yayi cewa zai iya shahara
to daga anan ake ta fama kamar yadda ka fadi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe to daga nan kuma sai aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkan nasa na damben ko kuma a'a yaya
al'amarin yake
to ana nan kwance tashi da ya kai misali shekara 18 ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda yayin nasaran cin kambun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a 1981 daya to daga nan kuma fa sai zamanin shi Mike Tyson ya fara bawa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Burbick wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya Mike Tyson ya masa kwap daya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa 2005 ya dinga fice a fagen dambe
to yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi da dambe kamar shekara nawa yanzu misali
in muka duba kenan ya shekara wajen 20 ana fafatawa da shi
kamar ya haye gudanar da rayuwar sa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma Tekil ya fuskanci wasu kalubale a rayuwar sa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta
to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwar sa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen auren sa ma yayi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robbins Givens a 1988 a aure ya shekara daya tak ya mace sannan kuma daga baya yazo ya auri Lakeha Spicer ita ma a 1909 kai auren ya shekare kwaya daya to kafin nan ne ya auri Monica Tona a 1997 to ita kam sun yi zaman aure har 2003
to nasa kafin mu je ga gaba na gaba wadannan aure da yayi rukuni kamar ƴaƴa nawa
Mike Tyson ya haifi ƴaƴa 8 sannan kuma alƙaluma sun nuna cewa a fagen dambe dai a duniya ba wanda yayi fice da Mike Tyson yayi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasan sa a 18 yayi ritaya yana da shekaru 38 daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara 20 yayi yana ta yayi ta gwagwarmayar wannan abin nan
din dasa wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da yake bace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da sauransu shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya
yayi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an daure Mike Tyson a 1992 kusan alkali ya same shi da laifin yiwa da ziri Washington fiade a yar shekara 18 da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa wadanda wannan din ya sa bayan shekaru 3 da yan watanni aka sako shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe to a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin wadannan shekaru 3 da yi
to dace Mike Tyson da ya gama cin wadannan shekaru a gidan yari ko ko ce gidan yaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokin sa na dambe kore a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya
Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a 1992 din inda ya sauya sunan sa zuwa Malik Abdul Aziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyon sa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji to gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa yayi ta fuskantar kalubaren rayuwa daban-daban wanda kusan alƙaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya
wato a dace ba sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwan sa ya rasu ko kuma ya fuskanci wata asara da haka babba shin Mike Tyson ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa
to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan 300 to kuma waɗannan din gaskiya suka sa shi kusan yayi kasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce fadace kamar da na fada yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi kokari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafin sa Undisputed Truth wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yanda suka faru a rayuwarsa
to da Mike Tyson ya kammala rayuwarsa na dambe ya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba
to daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda 7 Allah ya karbi rang Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz ranar 5 ga watan October na wannan shekara da muke ciki 2023 Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa da fada dan kadan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz nagode
kuma da ladakta muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake mai gogoron ga yatan mu ladakta zai amsa mun gode
to sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Badukwai malami a kolejin horis da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim ta Almasi Garba ke cewa sai bakon gobe idan Allah ya kai mu wassalamu
da Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Hukumar kula da kollon kafa ta kasar Brazil CBF ta fitar da wata sanarwa a ranar Juma'a da ya gabata cewar za ta shigar da waɗanda suka rubuta safannin wariyar launin fata a internet kara da suka yi wa shugabanta da ƴan wasan kasar hari bayan sun sha kashi a hannun Argentina a ranar Talata da ci ɗaya da nema hukumar za ta dauki matakin shari'a akan waɗanda ke da hannu a waɗannan hare-haren akan ƴan wasa magoya baya da kuma Ednardo Shugabanta shugaban kungiyar rawatanni daga Najeriya na cewa hukumar kwallon kafar kasar ta fara laluben wanda zai mai gurbin mai horar da tawagar dan wasan kasar na Super Eagle wato Jose Pasiro yayin da take duba yuwar sallamar sa dan wasa Ruben Neves ya sanar cewa yana son ci gaba da taka leda a kasar Saudi Arabia a kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ba zai je Newcastle buga wasanni a aro ba dan wasan mai shekaru 26 tsohon dan wasan Wolverton ya koma Real da taka leda akan fon miliyan 47 a cikin watan Yuni ana ta rabe-raben cewar kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United wanda kamfanin zuba jari na Saudi Arabia ya mallaka na son daukan dan wasan tawagar Portugal a watan Janairu Naves yace koda tawagar kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ta bukace shi ba zai je ba ana kirayin Juventus na tunanin sayan dan wasan Manchester City dan wasan tsakiya a Ingila Calvin Phillips mai shekaru 27 ita ma Newcastle na duba yuwar sayan dan wasan ayin musayan yan wasa da za a yi a watan Janairu mai zuwa shi kuwa kocin kungiyar Brightford Thomas Frank yace yana kyautata zan dan gaban Ingila Ivan Toney mai shekaru 27 zai ci gaba da kasancewa a kungiyar har sai bayan kakar musayan yan wasa amma ikirarin na Frank wani koma baya ne ga Arsenal da Chelsea wadanda ke sha'awar dan wasan Toney kocin Manchester United Gerardin Han yace golar kungiyar Andre Onana shine na biyu a masu tsaron raga a Premier inda aka duba alƙaluman bajinta ta bana Onana mai shekaru 27 shine yayi wasu kurakurai akan cin United kwallo biyu a wasan da suka tashi ci 3-3 a gasar da Galatasaray wanda ya sanya har yanzu kungiyar bata san makomar ta ba Champions ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton ta dauka kara kan hukuncin da aka yanke mata na kwashe mata maki 10 a gasar Premier saboda kare dokar kasuwanci wannan shine hukunci mafi tsauri da hukumar Premier mai zaman kanta ta taba yankewa wata kungiya a tarihin kasar kungiyar ta shigar da koken dauka kara ne gabanin kwamitin shari'ar Premier yanzu kwamitin sauraron kararrakin zai sanya ranar da zai saurari shari'ar sai dai ita kuwa kungiyar bata musanta dokar ba amma bata tsammanin da cewar hukuncin zai yi tsauri kamar haka ba anan zamu jabirki sai makon gobe in me duka ya dafa mana Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
an gaishe ka Lado Salisu kafin mu karkare shirin ga baban ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takeice
sai a takeice Mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris a yau Asabar ta bayyana manyan manufofin Amurka bayan rikicin Isra'ila da Hamas ya zo ƙarshe tare da jaddada cewa ya kamata al'ummar Falastinu a Gaza da yammacin kogin Jordan su sake haɗewa a ƙarƙashin hukuma ɗaya. Harris ta halarci tattaunawa da dama a taron sauyin yanayi na COP28 da ake yi a Dubai bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ya maida hankali akan yakin Isra'ila da Hamas. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afko a garin Mindanao da ke kudancin ƙasar Philippines da yammacin yau Asabar, lamarin da ya sanadin ba da umarnin kwashe mutane daga wasu yankuna da kuma gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar Japan saboda gargaɗin guguwar tsunami mai nisan mita 1 ko fiye da haka. Ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar Philippines ta ce guguwar ka iya afkuwa a tsakiyar dare wanda zai yi daidai da karfe 4 na yamma agogon GMT. Kakakin majalisar tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby ya kira a jiya Juma'a ga majalisar dokokin Amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar Ukraine kafin ƙarshen wannan wata wanda idan ba ya haka cikin wannan lokaci ba zai wuya a baiwa Kyiv taimako da take bukata. Muna buƙatar samar da taimakon cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da ake bata yayin ke ba, in ji Kirby yana faɗa a wani taron manema labarai. Adadin 'yan Rohingya da ke tafiye-tafiyen kwale-kwale masu haɗari a tekun Andaman don gujewa yunwa da rashin tabbas a sansanoni 'yan gudun hijira na Bangladesh a bana ya zarce adadin bara kuma yana iya ci gaba da ƙaruwa kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ƙungiyoyin agaji suka shaidawa muryar Amurka. Ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani jirgin ruwa dauke da yan kabilar Rohingya 150 ya sauka a yammacin Indonesia da safiyar yau Asabar.
To masu sauraro duka anan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ne kowa mai komai raya mu a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai. Sefina wa mai nan dudu da tashirya kuma ta bada wa umarni da ma wanda ya sada mu da kai a daidai wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake cewa asbahi ta gari.